situation. You never be in and let people and just sing. Don't judge your vision. Remain yourself and stay in good side. Let people be happy about things they like. Give more than you get. Life is too short, so move on.
Dum dum da 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 da